how singing Raga Shehraz emerged from Persia, invented by a great Sufi in 13th century, Hazrat Amir Khusro Rahmatullah Alayh. Its very devotional scale of Raga, which is 7 notes Raga, 5th note which is Pa is important, the first note known as a Sa is supporting note. Singing in slow 10 beats. Thank you. La
Kerpa, bahut bad nahi hai, na thodi.
Jenna. यहाँ से ले लें, बंदे से ले लें, केरे पां इतने लाभ मुकदा ना हम ना चारा देंगे तो ठेका लाना क्या जो 1 2 3 4 केरे पां केरो मोपे केरे केरे पा केरो मोपे केरे पा केरो मोपे तो मैं ओ केवन मोबे केरे पा केरो केरे पा केरो मोबे केरे पा केरे पा केरो 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 केरे The rhythmic cycle is based on 10 beats. For instance, ga ma da re ga da ni re 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kere pa kere pa kere pa kere pa kore kere pa pare kere ga kere pa kere pa kere pa kere pa kero tome ho Kevin, 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 pa, kero, ke, ke, sare ga ma ge re ga, sare ga re ga ma pa, le la ke re pa. Kare kare ba kare ba kare ba. Gama da ba de gama ba ma 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 ga 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 da 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 ni sa ke. Sare ga ga de ga de ma gama ga ba ma ba ma da ba da ma ba ga ha de sa ke. Ke da pa ke da pa ke da pa ke da pa. Jo be ya ya ban ke sawal jo be aaya तोरे दर पे बल के सवाल मो मांगे मोरा दे पाए के मुँह मांगे मोरा दे तेरे पाकरो तेरे पाकरो तेरे पाकरो तेरे पाकरो dane dala bada baba baba manga kere pa kado 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 kere ma bada bada ne dala 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 kere pa ya ya जो भी आया बन के तोरे दर पे सवाल सवाल मुँह मांगे मुरादे पर पाए 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 गे रे सगा मदा ने 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 dale 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 saga madanida saga madanida saga madanida ter pagel 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 kao da ba la 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 da da ba sa ga ma da ga ma da ni ma da ni da ni da da ni da pa va da ni da da ni da 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 ma ba ga ma da ni da le ga ma ga ma da ni da le ga ma ma da ni da ga ma da ni da ba ma ba ga ma ga sara daga 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 sara sama ma sara ga ma ba ga ma de ga ta ne ne ta ta sara daga ke re ba sara daga ke re ba sara daga ke re ke ta na de re na da din din ta din din na da re na ka ra de 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 ta na de re na de dem dem tanade nazar dani dani deni dem tan nazar dani dani dem 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 tanade dem tanade re na tanade dem dem tanade re nazar dani dadare dadare dani 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 dadare na na de re na de 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 Damn, damn.
Da na no, 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 da